A yammacin garin Agadez ne a kimanin kilomita 25 da hedikwatar jihar ta Agadez, jami'an tsaro da suka kai wani gagarumin samani suka yi wagegiyar kamu na makamai irin na yaƙi da tulin harsasai, kamar yadda rundunar tsaro ta jihar ta yi bayani a lokacin da ta kammala afkawa wannan maboyar makaman. Abin da ya sa hukumomin jihar ta Agadez ta hanyar magatakardar ofishin gwamnan jihar Agadez, Malam Attahir Adam, kan jinjina ta musamman wa jami'an tsaro da sunan gwamnan jihar da ma hukumomi na koli na jamhuriyar Nijar game da wannan jannamijin aiki da suka yi.
Wannan makaman kayan tashin hankali ba abin muna bane ma ba ganin su, amma muna shaddada ma jami'an tsaro game da wannan babban aiki da suka yi, kuma muna shaddada ma talaka musu ma da suka bada haɗin kai aka kai ga wannan makaman halatta duniya. Kiranin garin ga mutane gabaɗaya talakawa su kwantar da hankalinsu, insha Allah duk mai wani mugun nufi muna fata Allah zai bayyana shi.
Mutane biyar ne aka dahe kuma ake tuhuma da hannu a cikin sha'anin boye makaman a wannan wurin, bayan wannan lamarin kwamitin zaman lahiya na jihar Agadez ta hanyar ɗaya daga cikin membobinsa cewa da Butali Cueran ya yi kira ga gwamnatin kasar ta hanyar bada shawarwari domin daƙile duk ire-ire dan waɗannan miyagun manufofin.
Ku shafa dai mun ce taimakon mu muna kawo shi duka, amma gwamnati shi da kanshi ya rika taimakon mu wajen karfafa akwai in ana yin su. Mutane da yawa aka sako sun san wuta ko rai, kuma aka kawo su aka fasa su sai daga kanan ba abi yadda ka'idar da aka yi aka saida karfin mu duka abin da za a yi mana yin shi mu kawo gurma, amma muna so gwamnati ita ma ta rika ba mu hannu samu aiki ma yaran nan matasa. Duk gasha duk dole gwamnati ya jibo wannan abuwa duka ya samu mu matasa abin da za su shiga.
Wannan nasar ba ita ce ta farko ba a yankin na Agadez a baya-bayan nan, domin a ranar 7 ga watan Mayu nan da muke ciki na wannan shekarar ta 2018, jami'an tsaron 'yan sanda na jihar ta Agadez sun tabbata waɗansu makamai manya da ƙanƙana da aka saka a cikin talabijin da na'urorin kwamfuta a bisa hanyar Agadez jirku domin kawar da hankulan jami'an tsaro, sai dai waɗanda suka zo da wannan dabarar da ke kasancewa 'yan kasashen waje ne ba su yi fara tsallake shugen 'yan sandar na jihar Agadez ba. Kuma har zuwa yanzu rundunar tsaron ba ta bada bayani ba, kasancewar tana ci gaba da yin bincike da inda waɗannan makaman suka zo da kuma manhajojin da ake son a yi da su. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.